أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 8 da watan Sha'ban shekara ta 1446 Hijiriyya, wanda ya dace da 7 da watan 2 shekara ta 2025 Miladiyya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 174. Zan mu tashi sabon kitab. Satin can da ya wuce mun karanta kitabi guda mai karancin hadisai. Zan mu karanta yanzu sabon kitabi, shine na 21, Kitabul Amal fi Salati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Amal fi Salah, kitabin yin aiki cikin sallah. Aiki cikin sallah, mutum yana cikin sallah yayi wani aiki a ciki, kitabin zai kumshi babubbuka da suke karkashin shi. Babe na farko, babu isti'anatul yadi fi salah idza kana min amri salah. Baban da ke bayanin isti'anatul yadi, neman taimako da hannu, fi salati, cikin sallah. Idza kana min amri salah, idan ya kasance cikin lamarin sallan ne, ka nemi taimako da hannunka cikin sallah, ka yi amfani da shi in ya zama da cikin sha'anin sallan ne, ba wani aikin daban ba. Wa qala ibn Abbas, Ibn Abbas yake cewa yasta'inu ar-rajulu fi salatihi min jasadihi, mutun zai nemi taimako da hannun shi cikin sallar shi, bima sha'a, da abin da ya so. Wa wada'a Abu Ishaq qalansu wa tuhu fi salati wa rafa'aha, Abu Ishaq ya aza abun gakin shi, hullar shi a cikin sallah, ya sabke ta kuma ya dora ta, ya hudda ya dora, ma'ana wani lokaci ya hudda wani lokaci ya dora, hasabin bukata da ta kama. Kenan wannan yake nuna halaccin yin haka. Manyan malamai ne karkashin aikin su halacci ake fahimta. Wa wada'a Ali kaffahu ala rusqihi al-aisar, Ali ya aza tahin shi a bisa damtsan shi na abun nan, damtsan hannun shi na hagun. Illa an ya hukka jildan, sai ho in ya kasance kenan a cikin sallah, abinda yake Ali yana dora hannun shi dama shi bisa hagun a bisa nan, yace illa an ya hukka jildan, sai dai in zai sosa wata fatar jikin shi, aw yusluhu sauban, ko zai gyara tufa. Kenan ka ga nuna cewa yana susa ya bar hannun ya sosa nan ya sosa nan, ko kuma ya kasance zai gyara tufa, ko ya ji rigar shi ta dage ya gyara ta, ko ya ga hannun rigar shi yayi wani abu ya gyara, ko wayar rigar shi yayi wani abu ya gyara a cikin sallah. Ali yana haka, yake nuna halaccin a'mal na sahaba da tabi'ai, ana istishhadi da su a kalkashin bayan tabbatuwar nassi da shar'antuwar yin abun. Yin aikin su yana ba mu fa'idar halaccin abun, kuma nuna cewa abun ba a shahe shi ba, ba a wannan kibe cikin mansukh. Wannan asar in al-Imam al-Bukhari ya kawo su a cikin wannan kullu tarjama, kalkashin tarjama a matsayin abun nan, a matsayin mu'allaqai. Mu'allaq wanda an kawo shi babu sanadi, kawai ce wa qalibun Abbas wa wada'a Abu Ishaqa wa wada'a Ali kaffahu, duka wannan a ya kawo su a matsayin wannan mu'allaq. Mu'allaq wa Bukhari yana da tsarin shi, idan ya kasance ya kawo mu'allaq bi sigatul jazmi, yana nuna cewa wannan abun ya inganta tabbatacce ne. In ya kawo shi na bi sigatul tamrid, yana iya kasancewa sahihi, yana iya kasancewa hasan, yana iya kasancewa da'ifi ma. Wanda ya san tsarin shi zai iya kawo shi bi sigatul wannan bi sigatul tar'if, abin da yake nufi. Wani afarkin zai kawo shi ma ba dan hujja da shi ba, dan nuni zuwa ga raunin shi, amma ya san sigar da yake amfani da ita. Wanda ya karanci littafin shi ya san cewa Bukhari ya kawo afarkin nan dan ya nuna mana raunin shi, ba dan ya hujja da shi ba. In baka san manhajin shi ba, yake ce ya kawo wani abu mai rauni, shi ko dan ma ya nuna maka raunin shi ya kawo shi, amma ba tasrihi ba yake yi, talmihan ne yake a nuni. Hadisi na 1198, Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Makhramah ibn Sulaiman an Quraib mawla ibn Abbas annahu akhbarahu an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allah ya rada su, yake cewa annahu bata inda Maimuna, ya kwana a wajen Maimuna ummul mu'minin radiyallahu anha, وهي خالته ita kuma khalashi ce el uwar ma'aihiye shi kala sai yake cewa faddaja'atu ala ardi lusada sai na kishin ida a can gehen shin huda waddaja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi duliha annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan shi suka kwanta a can hurarta fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasaffal layl sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barci har sai da dare ya raba tsakiya 12 dare aw qablahu bi qalil ko kahin shi da kadan aw ba'dahu bi qalil ko kuma bayan shi da kadan amma wannan dan saboda ba mantar bai ke rike nan hashashawa ne lokacin su anwani ne da tauraro summa sai qaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka fajalasa ya zamna fa masaha an-nawma an wajhihi ya goge barci daga idan shi kamar yadda mai barci in ya tashi zai goge barci daga idan shi dan ya samu abin nan gushewar barcin summa qara'a al-ashru ayati khawatim surati ali imran san ya karanta ayoyi guda 10 na cikamakin surati ali imran summa qama sannan sai ya tashi ila shannin mu'allaqatin zuwa ga wata salka da take rataye fatawadda'a minha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla daga wannan salka fa ahsana wudu'ahu sai ya kyautata arwallashi summa qama yusalli sannan sai ya tashi yana sallah qala abdullah ibn abbas abdullah dan abbas yake cewa radiyallahu anhuma Allah radda su yace fa qumtu sai na tashi fa sana'atu misla ma sana'a na aikata irin abinda ya aikata wa akhadha bi uzni summa zahabtu sannan sai na tahi ila janbihi zuwa ga dabarashi fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu limna ala ra'si sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannun shi na dama a busa kaina wa akhadha bi uzni al-yumna sai ya kama kunne na na dama yaftiluha bi yadihi yana jayo shi da hannun shi fa sallar raka'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar raka'a biyu kenan shi ya tsaya a gumkin shi sai kama ya jayo shi mai dushi da barashi summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini ka gani guda wajen nawa ambata 1 2 3 4 5 6 kenan 12 wannan malamai suka ce hadda raka'o'i khafifataini da yake buda sallah da su kafin a fara kiyamul layl dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya tashi zai tashi kiyamul layl ya fara da raka'o'i ko ya kana da niyyar kai dogon sura to raka'o'i na biyu ka fara buda su da raka'ataini khafifataini ka buda da su su qul huwallahu inna hadaina me yasa dan saboda tanshidan linnafs zuciya ba daga farawa ba a fara mata da loading kaya a fara da kadan ta saba da ayin su kuma a gaba sai a meki yace kenan sai a abun nan sai a fara ko karhe ne ko mota ce ba a zama ɗaya ba kawai kake zuba vitas guda biyar a motsa haka ana motsa ba ta tahi ba to shi ma haka nan zuciya idan kace a tashi karo ɗaya zakai doguwar wannan to kosawa zata yi yace summa autara sannan sai ya yi wutiri wannan kai ta bude sharji summa autara sannan sai ya yi wutiri summa daja'a sannan sai ya kishin gida hatta ja'a hul mu'azzin har sai da mai kiran sallah ya zo mishi fa qama fa salla raka'ataini khafifataini ya tashi sallah raka'a guda biyu masu sauki suna raka'atai fajar summa kharaja sannan sai ya huta fa salla subha ya sallaci asuba wannan hadisin ya gabata a hadisi na 117 mun karanta shi da jima muslim ya huddo shi wannan hadisin wannan su ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam nan al-imam al-bukhari ya kawo da yake nuna cewa al'amalu fi isti'anatir rajuli bil yadi kenan mutun ya nemi taimako da hannu ka gana annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa akhadha bi yadihi ya kama da hannun shi ya maido wannan dama kenan kaga annabi yayi amfani da hannun shi yayi aiki kuma ana cikin sallah shi yasa muka ga ayyukan wancan sahabban duka duk wani dan motsi ko mun kananta shi cikin ibada sun basu yin shi sai da hujja shi yasa ayyukansu suke zamana ana karfafa su a wajen tabbatar da hukunci tabbatar da abu wara ibn umar rishatan fil layli shi yasa a mazhabin malikiya muke da amalus sahabi kai wara ibn umar rishatan al-imam yake cewa Allah mashi rahama ibn al-mulakin shi ma zai kawo wani asar yace ibn umar ya ga wani gashi fil layli cikin dare fa zannaha aqraban yayi zaton cewa kunama ce fa darabaha bi rijlihi ya buge ta da kafar shi ya ga gashi zai wuce gaban shi ya tunanin kunama ce ibn umar ya sa kafar shi ya buge shi ya kare ga ashe gashi ne kaga yayi wani aikin da ya san yana da halaccin yin shi shi yasa kaga anan gurin mai ahadare yake cewa man ja'atu aqrabun huwa fi salati wanda kunama ta zo mishi a cikin sallah yana cikin sallah yayi bayanin ya halitta ya kashe ta matukar bai juye ma alqibla ba wa qad kariha zalika malikun amma al-imam malik ya ki wannan illa an yuzihi fi riwayati ibn al-qasim sai dai wannan abin nan zai tutar da kai a riwaya ta ibn al-qasim abin da kaga zai wuce ko maciji ko kunama kana sallah kakka shiga harkar su sai dai in ya zama na kaji tsoron wajen ka zasu yi su tutar da kai ne zaka kashe su haka malik yace amma in tahiyar su zasu yi su wuce kakka ce ka biyu su dan zaka yi wani aikin da sallah ya tabaci wa fi riwayatin anhu a wata riwaya ce la ba asabihi a wata riwaya cewa babu lahi da yin haka yace wa fi hal fa'ilu a cikin ta akwai yin aiki da haka wannan yana cikin annawadir wa ziyadat na littafin malam mai risala wa kana rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yagmizu aisha bi yadihi idza sajada fataqbidu rijlaiha hadisi ya gabata hadisi na 1209 cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana surkuna kafa aisha da wannan da hannun shi in zai sujada sai ta gusa kaga wannan yake nuna yin aiki a cikin sallah da hannu wa hadha kulluhu dalilun ala anna al-fi'l al-yasir allazi la yaqa'u ma'ahu kabiru shughul la yu'asiru fi ibdali salah imam yace wannan duka yake mana nunin gaba dayan wannan asar da wannan hadisi cewa dan aiki kadan wanda bai da yawa a cikin sallah bai tasiri wajen bata sallah wai kurahu li ghayr uzrin amma makaruhi ne in ba uzri haka kawai ka rika yin shi summa al-amru fi salati al-qalil indana muktafarun duna al-yasir yace amma aiki a wajen mu cikin sallah dan kadan an yi gafara akan shi banda mai yawa wa qasamahu al-malikiyya salasatu aqsam malaman malikiya sun kasa aiki cikin sallah kashi guda uku na farko aqsam na farko yasirun jiddan wanda yake dan kadan ne sosai wannan kamar yadda yake ta faɗa malikiya da shafi'iyya mazhabi ne masu kuma da juna suna kama wajen usulikin su shi yasa furu amma da wuya zaka ga dan malikiya yayi wallafa musamman sharhin dan furu'a ba tare da yana ambato manganan malikiya ba haka dan shafi'iyya ga dan shafi'iyya ne muke amfani da sharhin shi amma kullun kuna jin maganganun malikiya daga manyan masadirin su saboda duk yan tahiyya ɗaya ne yan aliyansu ne a wajen siyasa yan aliyansu ne tahiyyarsu ɗaya yace yasiran jiddan dan kadan wanda yake mai yawa kalgamzu wahadahu haqqul jasad yace kamar dan surkuna wani abu ko kuma da sosa jiki da ishara yar kadan a cikin sallah da wannan da gangan kinta da wanda aka yi da kuskure duk an yi gafara babu lahi wa kaza taqadi ila al-furujil qariba haka nan mutun ya tsallaka zuwa ga wani kafa da ya gani a sahu na gaba ya taushe ta wannan duka babu lahi yace wa aksaru haza yubdil amduhu amma duka wannan shi kuma mai yawan shi inda gangan kai yana bata sallah duna sahu banda wanda yake dan kada wanda yake mantuwa ne kenan in ya zama na sahu wani taki daya biyu ne zaka yi kaje ka rihe wata kafa to wannan babu lahi amma yanzu bisa jahilci kuskuren da mutane suke mutum yana daga ya kai daidai gurin wacce kujerar yayi kabara kuma yi ta tahowa da kafa shi bai da sallah kwata-kwata bai da sallah ya bata ta kuma da yawa mutane koyi suke ya shigo masallaci suna cikin ruku'u dan kai rasa wannan ruku'un tun daga kofa zai ruku'u in an taso kuma takim-taki mai ta tahiya mai tsawo har ya taho cikin sahu wannan bai da sallah dan aikin yayi yawa kal insirafu min as-salati wal mashi al-kaseer yace kamar tahiyya daga sallah da kuma el da tahiyya da take mai yawa ta bata sallah wal khuruj min al-masjid yubdul amduhu wa sahu huta daga masallaci har yayi tahiyyar da har zai huta ko da gangan ne ko da mantuwa ne sallah ta bace shi babu rangwami to yace waqtul fil akl wa shurb fi sahu malamai suka yi sabani yan malikiya akan ci da sha a cikin sallah ya mance yana cikin sallah ne dauko ta shingoma aljihu yace ko kuma gora ne a aljihun shi dauko ya ci ya mance cikin sallah ce to sun yi sabani a cikin mantuwa ibn al-qasim yace ko da mantuwa ne sallah ta baci wa qalibun habib ibn habib yake cewa la bazai bata ba illa an yudur jiddan sai in ya baci sosai ka sa'ir al-af'ali kamar sauran wasu ayyuka wa hadha al-bab yace wannan baban min babil amri ila yasir fi salah yana daga cikin aiki wanda ya kasance aiki ne kadan cikin sallah wa huwa ma'fuun inda ulama wannan an yi rangwame da shi game da abu a aikata shi a cikin sallah nan gurin kenan ka gani matakar ya kasance wannan aiki mai yawa ne ci da sha indi yawa ne yace yubdul kal amdi ya bata sallah kamar da gangan ko da mantuwa ne ibn habib shine yace abdul malik ibn habib mai littafin alwadiha shi ya tahi akan cewa ba zai bata ba sai dai hu'inci da shan da yayi mai yawa ne wa hadha al-babu yace wannan babe babe ne na cikin ayyuka cikin sallah yace wal isti'anatu bil yadi fi salati fi haza ko wad'u shar'u yadhu ala ra's ibn abbas wa fatlu a cikin nan aiki da hannu abinda muke mahallu shayir shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya azu hannun shi akan ibn abbas ya jayo shi ya maido shi dabara wasan bad al bukhari minhu anan bukhari ya binciko annahu lama jaza lil musalli an yasta'ina bi yadihi fi salati fi ma yakhussu bihi ghayruhu ala salati wa inhu alaiha wa yanshadu laha kana isti'anatuhu fi amri nafsihi liqawi zalika ala salati wa yanshadu laha idha taja ila zalika aula yace anan bukhari istinbadin da yayi istinbadi ne daqiq cewa idan mutun har ya kasance annabi alaihi salatu wassalam yayi amfani da hannun shi wajen gyaran sallar wani ba tashi ba to yayi amfani da hannun shi a wajen gyara tashi sallar kamin babu aula dan wani nan gurin zai yi itirazi yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi amfani da hannun shi ba aiki bane na karan kanshi wani ne yamma to amma abinda bukhari yake ne in hayya ma wani ya gyara ma wani to min babu aula a ce kanshi ne zai ma wani abu ne zai ma kanshi malamai sun yi sabani fil itimadi fi salati wajen mutun yayi jingino yayi dogaro cikin sallah wa tawakko ala shi jinginan ma wani abu fa zakara al bukhari ya ambata daga ibnu abbas da aliyu abinda ya gabata yace babu lahi mutun ya nemi taimako da wani abu cikin sallah hannu cikin sallah na hannun shi ko kuma wani abu da hannu amma ba jinginan ma wani kamar yadda mai ahadari ya ambata ba kaje ka jinginan ma wani icce ba ko wani wannan katanga kana cikin sallah wanda dogaran da mutun zai fadi al-imam sha'abi yake cewa la ba'sa an yatami da alal ha'idi shi yace babu lahi ma ya jinginan ma katanga ma wa kariha zalika da'ifa wasu jama'a sun ki wannan arro ibnu abi shayba ya rawaito daga hasan cewa yaki mutun ya jinginan ma katanga yana cikin sallar farilla sai hu in bai da lahiya amma ce anafila babu lahi bai gaba wani lahi ko da gangan ne jinginan ma katanga wannan asar insa yana cikin al-musannaf wa nahahu qala malikun fil mudawwana irin wannan maganan malik ya fade ta a mudawwana ibnu sirin yaki wannan cikin farida da sallar nafila da ta farilla duka kan mutun ya dogara shi ya hana Mujahid yake cewa idza tawaka alal haidi yanqus min salatihi bi qadri zalik idan yayi jingino a cikin sallah ya dogara ma wani abu ya rage ladan sallar shi daidai gurgurdan jinginin ma abun nan da yayi wa qad salafu fi babi ya gabata cikin babu ma yukrahu min at-tashdid fil ibada ziyada akan wannan ma'anar nan da Bukhari yake cewa illa an yahuka jildan aw yusli sauban sai in zai wannan zai sosa fata jikin shi ko kuma ya gyara wata tuha yace yurido abin da yake nihi babu lahi akan wannan saboda am ne abubuwa ne wanda la yumkinu al-ihtiraz minhu bai yiwa a kiyaye su da wani gyaran hulla da wani yaji wani kaikayi sosa a cikin sallah ba za a ce ba an magance su ba a iya cewa an hwasa kan wanda yayi abubuwa ne wanda suke kadan mata ummu bihil balwa wanda malaman usulul fiqh suke bayani kullu mata ummu bihil balwa fa huwa ma'fuun anhu duk abin da ya zama ruwan dare ga duniya bai yiwa a ce a hwasa shi irin wannan abubuwan kanana to ana rangwame da su ana cikin abun gakin su yawa kamar shi ma yana daga cikin al'amalul yasir aiki ne dan kadan wanda kuma kashewar yahi maslahar da ya barta ta rika yin kara ana cikin wannan wani zai ganin wani suna kuskure anan mutane kamance ka barta salula a kunne ka shiga sallah al-mafruud zaka shiga sallah ka kashe ta zaka shiga sallah ko ka sa ta mada abiyan ko ka kashe ta ko ka sauke raizan yadda dai ba kira ba ya shigo ba to in har aka yi kuskuren kammance ka shiga kai cikin sallah da ita amma sai aka bugo maka to abin da yake kanka anan ba ka kyare ta ba tai ta tashwishin ka tai tashwishin al'umma liman kin ma ta bata mishi nutsuwa da gaugara ta fara kara ka huddo ta ga kashi wannan dan karamin aiki ne wanda an yi rangwame akan shi kaga ya kashe a wannan in dai zai zama dogon aiki kuma wannan bai yi ba amma in kamar saluloli na wannan wanda kawari dan ne ka sabgo ka samu da abin ba matsala amma irin wannan karama ce wanda he ka shiga parameter he ka yi can wannan ba zaka yi dogon aikin nan ba a cikin sallah shi wannan ba zaka yi ba dan saboda yayi yawa nan gurin al-imam ibnu hajar Allah mashi rahama da jin kai yace wa akhadha bi uzni al-yumna yaftiluha wa shahidu tarjama, wannan shine Bukhari yake nihi a tarjama, shine mahallin shahidin shi, dan saboda ya dauka ma shi daga hagum ya maida shi dama. Wannan kuma maslaha ce ta sallah, kuma annabi yayi wannan lita'anisihi dan ya debe mishi kewa, li kauni zalika lailan, dan wannan daddare ne kamar yadda ya gabata. Kenan wannan daga ciki duk abinda annabi sai a aikace ko a magana da kai hikimomi masu yawa a karkashi, ba aiki bane irin namu wanda bai da manufa ban hadafi. Duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai aikata da kai manufa, ya nuna mishi cewa bi na da kai sallar ba izini na, na baka izini, tunda har ya gyara mishi da abinda yake wani kuskure ne, ya tabbatar to wannan zai ji nishadin cewa a alhamdulillah ya yarda da bin da nake mishi tunda har ya mini gyara. Ibn Battal yake cewa Bukhari yayi istinbadin anan gurin cewa to tunda ya halitta yayi amfani da hannun shi cikin abu aikin wani, kamar yadda dai al-Imam Ibn wannan ya faɗa Ibn al-Mulakkil, yamma wani to min babu aula a ce ya ma kanshi, dama shurra Allah musu rama da jin kai, sai yastafidu ba'dhum ba'da, bangaren su yana taimaka ma bangare. Kaga wannan magana ga ta mun karanta a Ibn al-Mulakkil at-Tawdih, sai ga ta kuma Ibn Battal ya kawo ta, Ibn Hajar ya nakarto ta daga Ibn Battal. To asalin ta daga Ibn Battal ne, shine aqdamu minhuma, malamin malikiya ne wanda ya rasu tun 449, shi ko wannan wajen 800 kenan. Kaga shi ya dauko magana daga wancan, to wannan a tsari na karatu da bahasi, in zaka nemi magana ka amso ta daga wancan, tunda ka ganta anan, ka ganta a can, sharhuka ga bisa aqdam fal aqdam fal aqdam, ka gano asalin magana waye hade ta, wanda ya hade ta sauran na kaltawa ne suka yi, ko da busi ishara ba kai ba zaka dauko daga gare su ba. Nafila ya halitta mana, ya halitta, ya halitta, sai dai a dauke shi adatan ne a maida shi al'ada, har kullun kuma sai zama na bid'a, dan ba shari'a ba ta zure ita a haka ba. Babu na biyu, al-Imam al-Bukhari yake cewa babu ma yunha anhu min al-kalam fi salah, baban dake bayanin abinda aka hana na yin magana cikin sallah. Hadisi na 1199. Yace haddathana ibn Numayr, haddathana ibn Fudayl, haddathana al-A'mash an Ibrahim an Alqama an Abdullah qala, yake cewa kunna nusallimu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi salah, yana cikin sallah. Fa yuruddu alaina, ya maido mana sallama. Falamma raja'ana min indin Najashi, yayin da muka komo daga Najashi daga hijira to a Habsha, sallamna alaihi, bu musani bai muka mishi sallama kamar yadda aka saba. Falam yuruddu alaina, bai maido mana ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, da ya gama sai yake ci mana, inna fi salati shugulan, cikin sallah akwai wani shagali, ma'ana akwai aikin da yake hana maida sallama, an hana ba irin sanin da kuka, an soke wancan. Nan gurin yake ce haddathana ibn Numayr, haddathana Ishaq ibn Mansur, haddathana Huraym ibn Sufyan an al-A'mash an Ibrahim an Alqama an Abdullah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahahu, irin wannan hadisin ya rawaito, hadisi na 1200 daidai. الإمام البخاري كي تحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى هو بن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي أمر شيباني قال لي زيد بن أرقم, زيد بن أرقم كي تمي إن كنا لنتكلم في الصلاة, من كسنتي من أزنتي أتكين صلى على أحد النبي صلى الله عليه وسلم غزامن النبي صلى الله عليه وسلم يتي يكلم أحدنا صاحبه بحاجته, لا يمزي ما لن أونش مغانا دبقات الشيء, ana cikin sallar zai taho in ya tarro, in da ne tarro ma a hinshe ce kai ka dar mai dokin nan ka taho, ko kuma kai ka zaki nan daga gida, su ci gaba da hirar Suleiman kuma yana karatun sallah. Haka muke hata nazara, sai da Allah ya sauko da Hafizu al-salawati wa salatul wusla wa qumu lillahi qanitin, yace fa umirna bi sukuti, aka umarce mu da mu yi shiru, wa nuhina anil kalami, a karin wutarwa aka hana mu gami da yin zance. Wannan hadisan guda biyu shine al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin wata ruwaya, yace wa na amur bi hajatina, muna umarni da bukatan mu, mamu ce aje ayi kaza, yaron ka ya taho ka ce mishi koma gida kai kaza. Wa fihi, a ciki yace inna Allah yudisu min amrihi ma sha'a, yayin da suka zo daga Habsha annabi ce musu Allah yana farar da wasu abubuwa cikin lamarin shi yadda ya ga dama. Wa anna mimma ahadasa, daga cikin abin da ya faru Allah takallamu fi salah, ku bar zance a cikin sallah, shi yake da dama ba da izini ya shahe ya tabbatar duka wannan, dan jarraba ta zukatan bayu ya ga wa zai yi imani ya karba, wa zai gani, saboda nasakh nasikh wal mansukh, irin na Yahuda ya ce duka ƙarya ce, yake imani da abun. hadisin Zaid ibn Arqam Muslim ma ya huddo shi da Abu Dawuda da Tirmizi ya inganta shi haka Imam an-Nasa'i walil Bukhari arwa Bukhari ce wai sallimu ba'duna ala ba'd wasu suna ma bangaren musallama sai yi sallama wa yati qariban yazo ko zai hadisin zai zo kusa yana sahu yazo yi sallama ya ma dan uwan shi sallama yau raka'a nawa ce akai raka'a bi ce wallahi ni can wani abu ya tsare ni kaza kaza kuma ana cikin sallar tunda Allah bai hana ba ya bada izini arwaya Tirmizi yace dayan mu yana ma dan uwan shi hira a cikin sallah muna dabara ga yana dabara juna sai da Allah ya sauko qumu lillahi qanitin yace fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami sai aka umarce mu da yin shiru aka hana mu gami da yin zance kaga nan gurin a cikin nan zan mu fahimci cewa abinda muka karanta a cikin usulul fiqh daukan hukunci kalkashin nassi ba sai an gaya maka ba kyarara a ce maka kai kyale kakka kara magana kaga anan ba cewa akai ba ku kyare ku bari magana ce musu akai qumu lillahi qanitin sai aka fahimci cewa hani ne gami da zance kenan shi yasa a karkashin qur'ani yake da dalilul khidab yake da fahamul khidab lahanul khidab fahawul khidab da sauransu da dalilul mukhalafa mukhalafa da mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa ga sanan dai khasa'is na yadda ake tusgo hukunci kalkashin ayat qur'ani ba kawai sai zahiri wanda bai usulul fiqh ba so yake yayi an ce la ta takallam kakku zance kyarara a cikin haka yake so yaga kowane dalili ya fito kyarara zahiri to Allah madaukin sarki a littafin shi yana magana da masu hankali da malamai yake magana zai yi magana wadda ba kowa yake ganewa ba ba kowa zai gane ba yace walaysa li abi amr shaybani fi sahihani abu amr shaybani cikin bukhari da muslim baya da hadisi ko dai sai wannan hadisin guda daya tallin talla aka kawo abu amr shaybani wannan shine hadisin kadai da aka kawo a bukhari a cikin sanadin shi akwai ibn yunus isa shine ibn yunus wanda tirmizi ya kawo shi a cikin daga ibn mas'ud riwaya daga ibn al-hakam wa qama al-ijma' yace ijma'i ya tattaru ala annal kalamu amidan cewa zance da gangan kuma mutun ya san haramcin shi wanda ba na maslahar sallah ba kuma ba tsamo wani halakkake ba da makamancin shi sallah ta bace idan mutun yayi shi amma zance na maslahar sallah malaman mazhaba guda hudu da jumhurin malamai dukkan su suka ce yubdul aidan shi ma yana bata sallah amma al-kalamu li maslahatiha fa qala al-arba'a wal jumhur yubdul aidan shi ma yana bata sallah kamar da cikin al-jami' al-akamul qur'an na qurtubi amma al-imam al-auza'i da wasu daga cikin malaman malikiya sun halitta da wasu jama'a yan kadan shi yasa mun ga mai ahadari yace wajaza lahum al-kalam fi zalika an halitta musu adalan guda biyu da za a tambaya an halitta musu yin zance a wannan ba magana dukkan malikiya bace ba magana ce dai mafi rinjayi me yasa da saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya abubakar hadisin zuliyadaini an yi magana ta maslahati salati kuma he nuna halacci li annahu fi tasihi ma fihi min amri saboda gyaran sallah ne yace ka sani cewa hadisin ibnu mas'ud da zaid ibn arqam sariha ne fi annal kalam kana mubahan fi salati summa hurrima kyarara ne kan cewa zance da cikin sallah ake yin shi sannan kuma sai aka halaka ne sannan kuma aka haramta to malamai sun yi sabani yaushe aka haramta shi kin wasu jama'a suka ce a makka ne suka yi hujja da hadisin Ibn Mas'ud da cewa da suka komo daga Najashi zuwa Makka wasu kuma suka ce a Madina ne dalilin sa hadisin Zaid ibn Arqam saboda shi yana cikin mutanen Ansar a Madina suratul Baqara madaniya ce balle ma wannan ayar da take zancen wa qumu lillahi qanitin Ibn Mas'ud yake cewa Ibn Mas'ud yayin da ya koma daga Makka zuwa Habsha ya komo zuwa ga Najashi daga Habsha hijira ce ta biyu sannan ya zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina wa huwa yatajahhazu li badrin yana shirin badar kenan shi wancan da yace mun huto daga Najashi da muka komo akai kaza hijira ta biyu yake magana ba ta farko baran ta farkon a Makka ce ba za a yi hujja da ita cewa hana zance cikin sallah a Makka ne a Madina ne saboda wancan dalilin da ya gabata kenan wannan hijira ta biyu ce ita kuma Madina ne Khattabi yake cewa in ma nusqal kalam ba'da al hijra bi mudda yasira Al-Imam al-Khattabi a cikin A'lamul Hadith babban sharhin da ma sahih al-Bukhari takaitacce yake cewa abinda shahi zance cikin sallah bayan hijira ne da dan lokaci kadan an yi hijira ba jimawa aka haramta zance cikin sallah wa abdu ibn hibban shay'an fihi hasana anan al-imam al-hafiz ibn hibban ya huddo wani abu mai kyau fa innahu qala dan shi yana cewa al-imam Allah mushi rahama yace kada tawahama mallami hikim sana'ati ilmul hadisi anna nasakhul kalam fi salati bil madina yace wanda bai san ba miye harka ilimin hadisi ya sa aran shi yana tunanin cewa shahi zance a cikin sallah sai da zance a cikin sallah a Madina aka yi shi saboda wai hadisin Zaid ibn Arqam yace walaysa kazalika ba haka bane li anna al-kalam fi salati kana mubahan saboda zance a cikin sallah halaka ne ila arja ibn mas'ud har sai da Abdullah dan Mas'ud ya komo da shi da matanan da ke tare da shi daga Najashi sai suka samo halaccin yin zance cikin sallah karnu suka an shahi shi wa kana bil Madina Mus'ab ibn Umair a Madina ya kasance mu duba mu ganin abinda al-Imam ya huddo Allah mushi rahama nan gurin yace wasu sai su yi tunanin cewa a Madinan ne aka shahi saboda wannan hadatta Abdullah dan Mas'ud amma ai Abdullah dan Mas'ud cewa ne da muka fito daga wajen Najashi da muka taho sai muka tardo an hana yake nuna surplus a wannan karan ne zawwasu ne aka hana a sun tardo sun samu kan su zo ma abin an hana su dai an bayyana musu an hana a daidai zawwasu shine Ibn Hibban yake cewa shi wannan shine ya faru a Madina ya kasance da kai Mus'ab ibn Umayr shi yake karantar da musulmi Qur'ani yana karantar da su ilimin addini wa kana al-kalam bil Madina zance a Madina cikin sallah a Makka ya kasance halaka ne kamar yadda a Makka ma halaka ne yayin da aka shahe shi to bi Makka a Makka tarakahu an-nasu bil Madina he mutane suka bari a Madinan ma Zaid ya ba mu labarin wannan aikin ba ya ba mu labarin cewa shahewa a Madina aka yi ba ba haka yake nihi ba wannan Ibn Hibban a cikin At-Taqasim wal Anwa ya kawo wannan taujihin nashi kyakkyawa hadisin Ibn Mas'ud da Zaid yake cewa da Jabir kamar yadda zai zo dalili ne kyarar akan cewa haramun ne yin zance cikin sallah sai yin dan maslahatta haramcin mai da sallama cikin sallah da lafazi shi ma ijma'i ne amma wala tadurul ishara nuni bai cutarwa ijma'i ne wanda ya maka sallama kana cikin sallah baka cewa alaikum salam ba da lafazi yace bal yustahabbu radduhu bil ishara mustahabbi ne kai mishi raddi da daga hannu wa bi hadhihi al jumla da wannan jumlan ne al-Imam Shafi'i ya wada da mafi galibin malamai cikin su akwai Malik da Ahmad da Abu Sawak jama'a cikin malamai suka ce yaruddu nurqan yayi raddi kyarar da baki yace wa alaikum salam wa rahmatullah kace dan suna Allah ne ambata shi cikin sallah ba zai zama laifi ba Abu Huraira da Jabir haka suka ce da Hassan da Sa'id ibn al-Musayyib da Qatada da Ishaqa wakilu suka ce yaruddu fi nafsi ya maida sallama a cikin ran shi in ji wani kaulin Ada'u da Nakhai da Sauri su suka tayi a haka da Muhammad suka ce yaruddu ba'da salami ya maido bayan sallama bayan ya sallame sai ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bayan ya gama sallah shi ya sallame wannan ko shi tace fahimta Abu Zar da Abu Aliya ar-Rayyahi Abu Hanifa yake cewa la yaruddu lafzan wala isharatan bi kulli hal ba zai maida da lafazi ba ba zai maida da ishara ba ta kowane hali Umar ibn Abdul Aziz da Malik da jama'a suka ce yaruddu ishara yaruddu isharatan ya maida da ishara la nubukan ba da furici ba da baki wanda suka ce ya maida da furici to hadi yaruddu nukan ya maido da furici mai yiwa hadisan ba su isan musu ba labari bai kai musu ba mu ga bisa kan maida sallama an ammaka kana cikin sallah ga maganganun da suke kawowa ga maganganun mazhabin kowane malamai yace wa amma ibtida'u salamu alai amma ka fara ma mai sallama sa mai sallah sallama fa mazhabuna annahu la yusallimu alai mazhabun ma in ka san yana sallar kakka mai mishi sallama fa in sallama lamai sahika jawabun in kan mishi sallama baka cancanci ya maida maka ba game da yake cikin rawdatul talibin ta al-Imam an-Nawawi daga Malik an yi ruwaya biyu sun ce al-karaha wal jawaz wasu sun ce ya halitta wasu sun ce abun nan bai makaruhi ne daga Abu Hanifa yace ruddu fi nafsihi ya maida a ran shi daga Abu Yusuf yake cewa ya maida ba zai maida ba ta kowane hali ko bayan ya gama sallar da annabi yake cewa inna fi salati shugulan cikin sallah akwai shagali yana nahi innal musalli yastagilu bi salatihi mai sallah yana shagaltuwa ne da sallar shi wala yurju ala salamin wala ghairihi kada ya karkata da kallon wani mai mishi sallama ko wani abu daban ya ambaci al mausufu an sifa abinda aka siffantawa gami da ambatan siffa yana nahi shugulan kafiyan aw mani amin al kalam wa ghairihi ma'ana cikin sallah akwai shagalin da ya hana mutum yayi wani aikin daban wanda ba nata ba kenan ka'ida ko ta usulul fiqh al mashghul la yushaggal wanda yake cikin wani shagali ba a kawo mishi wani shagali a dora mishi daban yana cikin aikin shi na sallah kuma ka zo ka kawo sallama ka azam shi in ka san sai ka nasa shi cikin harajin da kuncin wannan maganganun na malamai to asali in ka ga yana sallar kakka mishi sallama ka bari sai ya gama ai ka mishi sallama sai zamana ka hudda shi da haraji sai babe na gaba babe na uku al-Imam al-Bukhari ke cewa babu ma yujuzu min at-tasbih wal-hamd fi salati lirijali baban da yake bayanin abinda yake bayanin ya halitta na tasbihi da hamdala cikin sallah ga maza hadisi na 1201 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Maslama haddathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi an Sahal radiyallahu anhu qala yake cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta yace yusulhu bani amr ibn auf yana gyara bani amr ibn auf ya je ya musu sulhu wani fada ya rincabe a tsakanin su wahanati salatu sallah ta gabato wanda wannan idan mutun ya basira ya san yadda larabawa suke da cin kai da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe a tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa ta ijtima'a ba karamin dauro bai ka kuma ba karamar cakwakiya ya tardo ba yayi ta kokarin da hikimar da Allah ya bashi da da'awar da Allah ya bashi ya gyara su ya sulhun ta su ake zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan kaga rikici ne zai barke tsakanin su kauyen su annabi sallallahu alaihi wasallam hede ya tashi ya tayi wahanati salata har sallah ta zo faja'a bilal ibn abubakar radiyallahu anhu ma bilal yazo ma bilal yazo wajen abubakar Allah ya rada shi fa qala sai ce hubisan nabi sallallahu alaihi wasallam an tsare annabi sallallahu alaihi wasallam fata umman nasa kalimanci mutane kuma kaga nan gurin yake nuna mana maqasidu shari'a ana duba zuwa ga abin da ya kasance mafi maslaha kaga annabin Allah ne har sallah ta wuce shi akan wannan abin menene saboda sulhun ta al'umma kaga inda babu maqasidu shari'a yace aikin banza an tsaya an bata malukai na lokaci in ta yi sallah ta amma ya san da abin da yake hange taushe baraka da magance yaƙe-yaƙe da kashe-kashe zai mai da hankali kan shi sallah daga baya ko ramuwa ce yara mata fata ummun nas yace ko kama mutane limanci ya tambaye Abubakar kala na'am yace to babu lahi me yasa ya mishi tayin saboda sallah haƙƙin Allah ne bisin yi kara bace yace a ban ni sallah annabi bai nan ni zan ja sallah sai yace na'am in shi'itum in kuna so fa aqama bilalun lis-salah sai bilal ya tada sallah fata qaddama Abubakar ya wuce gaba fa sallah yayi sallah faja annabi sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana tahiyya cikin sahu ya shukku hashakan yana tsaga sahu hatta qama fi safil awwal sai dai tsaya a sahu na harko fa akhadha an-nas nan gurin khususiya ce tashi mun ga yayi mummunan narko ga wanda zai tarro jama'a rika taka wuyan sa ran juma'a ne ce ala juma'a ta lahu to wannan shi a matsayin shi na shugaba khususiya ce tashi fa akhadha an-nas bi tasfi sai mutane suka fara suna ta tabi qala sahar ce har ta duruna mat tasfi kun san me at tasfihu yace huwa tasfiqu shine at tasfiqu da tasfiqu da tasfihun shine tabi ya fassara musu shi da yaran da suka sani wa kana abubakar radiyallahu anhu ya kasance la ya tafi fi salati bayya waiwaye cikin sallar shi suna ta tabi dan ya waiwayo ne falamma aksaru iltafata amma da suka yawaita tabin yaga yayi yawa to sai ya san da koi abin da ke faruwa sai ya waiwaya fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam fi saf sai ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam a cikin sahu fa ashara ilayhi makanaka sai annabi yamma abubakar ishara makanaka ma'ana ilzam makanaka lazumci gurinka tsaya a gurinka farafa abubakar yadai abubakar ya daga hannuwan shi fahamidallahi ya gode ma Allah kenan da annabi har ya bashi izinin ya ja shi sallah a cigaba ta kare ya gode amma kuma ta'adduban yake amsar wannan tayi summa raja'a ka haka hara sannan sai ya komo da baya wara'ahu bayan shi fa taqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce fasalla sai yayi sallah kaga anan gurin annabi ya mushi umarni yaki cikawa yaki bi me yasa dan saboda umarni ne gabatarwa da ladabi sama da gabatar da umarnin anan umarnin za a kariya shi a gabatar da ladabin dan saboda wannan ai karamci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi to da bai kyamsa ya kyamsa shi ba zai zama na lahi ba wa fihi a cikin shi yace anna ghayra al-imam idza arada salata yasta'zinu al-qauma yace idan liman idan wanda ba liman ba yaso sallah yasta'zinu al-qauma ya nemi izinin mutane li qauli abubakar dan abubakar cha in shi'itum in kuna so
me yasa dan ba a limantan mutane ba tare da san su ba annabi ya ce wanda ya limanci mutane ba su so sallashi ko goshin shi ba ta wuce ba to kaga shi ba zai ja su ba tare da san su ba shine hikimar da yake musu in kuna so kiyan da suka kyale kin suna so ne wa huwa bi ilmihim annahu afdaluhum ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam duk da sun san cewa bayan shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yahi kowa farala abubakar wa jawazu imamatul mabdul al-fadil idza sabaqa fi dukhul fi salah kuma ya halitta wanda yake mai karamar farala ne ya ja wanda yake shi farala a cikin sallah dan bashi izini wa ragabatu fi safil awwal kuma kwadai gami da sahun harko shine annabi ya wuce je sahun harko rafa'ul yadaini bihamdillah da daga hannu wajen gode ma Allah ko gode ma Allah ne ba sai addu'a ba wani abu na farin ciki kace alhamdulillah ka daga hannun koda ba addu'a bane wa fihi aidan min alfiqh kuma cikin hadisin na abinda zan mu kumsa na fiqh annal imam la yajibu lahu ta'khiruha an waqtiha almukhtar wa idza gaba alimam alfadil cewa shi liman bai halitta bai jinkirta sallah gami da lokacin ta zababbe koda babban liman ya jinkiri daga an ga babban liman kin ya jinkiri bai zo ba to ka a bari lokacin ta ya wuce saboda ladabi a tsaye da sallah ayi kan lokacin ta ya wuce wa fihi a ciki annal iqama ila almuazzin wa huwa aula biha cewa tsatta da iqama na mai kiran sallah ne shi yake cancanta da shi malamai sun yi sabani gami da wannan suka ce man azana fa huwa yaqim wanda yake kiran sallah shi zai tada iqama malik da malaman kufa suka ce la ba'sa bi azanil muazzin wa iqamati ghairihi babu lahi mai kiran sallah yake kiran sallah wani daban kuma ya tada iqama kamar yadda yake a mudawwana qarara da cikin al-mubasut wa fihi a ciki anna tasbiha ja'izul lirijal cewa tasbihi ya halitta da maza wa nisa'i da mata lokacin da wani abu ya zo musu cikin sallar su yace ba ga mutanen anan ga sun yawaita tabi ga Abubakar dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi ya komo baya da wannan Malik ya tahi da al-Imam Shafi'i suka ce man sabbaha fi salati li shay'in yanubuhu aw ashara ila insani fala yaqdau salatahu wanda yayi tasbihi cikin sallah dan ya ma wani ishara ko nuni ko kuma ya nuna ma wani mutum wani abu wannan bai yanke mishi sallah aka yi zo cikin mudawwanatul kubra da raudatul talibin amma Abu Hanifa ya saba akan wannan kamar yadda ya gabata yace wanda yayi tasbihi ko yayi hamdala dan amsa ma wani wannan zance ne wa in kana minhu itida lam yaqda idan ya kasance farawa shi ya fara abun shi wannan ba zai yanke sallah ba wa in wadai hasatan idan ya taka wata tsakkuwa ko kuma wata kunama ko maciji yace bismillah yana nihin jin ciwo Abu Hanifa yace wannan shi ma zance ne sallah ta baci wannan Abu Hanifa infiradat ne nashi su sauran sun tafi kan halacci amma Abu Hanifa ya tafi duka wa'annan zance ne wanda sun bata sallah da kuma sallah da suke magana ita ma kanta wanda magana mukhataba bil qur'ani fi salatu Abu Hanifa zai tafi akan cewa ta baci in kai wannan wani yana sallama a cikin sallah kana karatu kana yana kyankisa kace qul udkhulu habi salamin amini kana nihin bashi izini kaga da ayat qur'ani ne kan mishi mukhataba in ya shigo kuma zai kana nihin mishi cewa ya zamna kuma ka kawo wata ayat da take kumshi bayanin umarni da zama to wannan in kai Abu Hanifa sallaka ta baci duk da ayat qur'ani ce amma mukhataba kai nihi da ita ba sallah ba Abu Yusuf ya faɗa cikin lamarin duka biyu laysa bi kalam yace duka ba zance bane kaga nan Abu Yusuf ya saba ma Abu Hanifa wa qawlu Abi Hanifa mukhalifun lil hadis magana Abu Hanifa ta saba ma hadisi dan ayace Annabi sai yace idza sabbaha yutfita ilai in an yi tasbihi yana waiwayawa kuma sahabbai sun fahimci cewa idan sun yi tasbihi zai fahimta ala tara annahu yace ba ga sun yawaita tabi Abubakar sai ya waiwayo lokacin da suka yawaita tabi kuma a cikin hadisin nan mun fahimci cewa waiwaye a cikin sallah bai yanke ta wa fa'ida ta gaba annahu la ba'sa bi takhallusu babu lahi da wuce cikin sahu zuwa ga sahu na farko ga wanda ya dace a cikin sallah wanda ya kasance liman ne wanda an san cewa malamai su suke kasancewa a gaban sahu kullun sun saba wannan gurin na gaba na liman nasu ne to wanda yake yana da cikin malaman nan in yazo shi ya keto jama'a ya tsallako su ya zo wannan gurin ba lahi bane a gare shi saboda wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan Annabi ya ce li yalini minkum ulul ahlam wan nuha masu hankali balaga gusu biyo bayana cikin ku yana nihin malamai li hafazu dan saboda sahar da ce wa ya usu kiyaye ma kana minhu fi salati abinda Annabi yake cikin sallar shi sallallahu alaihi wasallam hikimar da yasa masana da malamai su zo kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda duk motsin shi da zai yi cikin sallah zai sahar da ce sai isan ma al'umma wa kazalika haka nan yazo wanda ya dace a sahu na farko idan saboda shi zai lakana maliman abin da yammance na karatu saboda wannan masala aka bashi dama shi yana iya ketawa ya sallako wa fihi a cikin shi akwai dalili akan halaccin budewa ala alal imam wa talqinuhu idza akhda atina mushi kuma a mushi lakantar da aya idan yayi kuskure malamai sun yi sabani akan wannan da yawan su sun halitta wanda suka halitta yin wannan akwai Usman da Ali da Ibn Umar an rawaito daga Abu da Hasan da Ibn Sirin ita ce magana al-Imam Malik da Abu Yusuf da Shafi'i da Ahmad da Ishaq ibn Rahuwiya kamar yadda ke cikin mukhtasar ikhtilaf al-fuqaha na al-Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala wasu jama'a amma sun ki wannan an rawaito shi daga Abdullah dan Mas'ud da Sha'abi da Nakhai sun kasance su suna ganin cewa matsayin zance ne ma'ana haliman kinka yana karatu aya ta rike mishi ka tuna mishi shine ake magana wancan sun ta kan halacci amma wasu sun ce in ka tuna mishi zance ne wannan magana ce ta Sufyanu Sauri da malaman Kufa su babu wani tuni a cikin sallah kana tuna mishi sallar ka ta baci an rawaito daga Abu Hanifa yake cewa in kana tasbihu jawaban qada sala idan tasbihin amsa ne yake bada yanke sallah wa in kana mururu insanin bayna yadayhi idan wani ne zai wuce to wannan bai yanke sallah ba da manganu da dama da suke kawuwa kalkashin ita wannan mas'ala anan gurin da al-Imam al-Bukhari ke cewa babu ma yujuzu min at-tasbihi wal-hamd cikin nafsin baban madi abin da ya halitta na tasbihi da hamdala cikin sallah ga maza da mata lirrijali ga maza kai yake cewa ibnu rushayd yace arada ilhaqut tasbihi bil hamd abin da yake nihi riskar da tasbihi da hamdala bi jami'iz zikri abin da ya hada su shine zikiri dan me yasa anan gurin mun lura da kyau tayi babu ma yujuzu min at-tasbihi wal hamd a cikin sallah a cikin hadisin an ambaci tasbihi ba tasbihi ba Abu Bakar alhamdulillah yace a cikin sallah wai da yace alhamdulillah kuma ba ta bata mishi sallah ba yake nuna halaccin haka to Bukhari abin da yake ne to hamdal tasbihi ma cewa subhanallahi ma tahiyyatu daya kenan kaga abin da yake nihi raddi ga Abu Hanifa da suka tai kan cewa tasbihi da wani abu ma zikiri ma daban yana bata sallah kenan ba haka bane tunda alhamdulillah ya daga hannu Abu Bakar yayi sallah shi ba ta bace wato haka nan shi ma tasbihin duk da babu shi a cikin hadisin amma jami'uz zikr dukan su dai zikiri ne na Allah dan saboda shi yazo a cikin hadisin daga cikin shi akwai fa'idodi kamar yadda ya ambata waiwaye cikin sallah bai bata ta kuma wanda yayi tasbihi ko yayi wani abu dan saboda wani abu da yazo mishi cikin sallah shi ma sallah shi bar ta bace kamar yadda ya gabata a cikin abun nan sharhi sai babu na hudu gun inda ma ga mun bayyana hadisi masu hadisi nawa ne a babu na hudun nan eh a ɗaya ne to ana iya yin shi ne na hudu ne ko babu na hudu al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man samma qauman aw sallama fi salah baban dake bayanin wanda ya ambaci wasu mutane ko yayi sallama a cikin sallah ala gairihi ga wanin shi muwajahatan gaba da gaba huwa la ya alam ba tare da ya sani ba kenan wannan ba tare da ya sani ba yake nihi hadisi na 1102 al-Imam ke cewa hadathana Amr ibn Isa hadathana Abu Abd Samad عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال yake cewa kunna naqulu mun kasance muna cewa attahiyatu fi salat tahiyya cikin sallah wa nusammi wa sallimu ba'duna ala ba'd muna ambatar mutane mu ce assalamu ala fulan assalamu ala fulan yace muna ambatar wasu kuma wasu suna ma wasu sallama a bangaren mu fa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaji haka fa qala yace qulu ku ce attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace sai ba su wannan tahiyya yace fa innakum in fa'altum zalika idan kun aikata haka faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard kun yi sallama ga duk wani bawa nagari a sama da kasa ba ma wani da wani da kuke ambata ba kenan kaga nan gurin abinda zan mu karanta zan mu nura addu'o'i ka riki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo cikin afarkin shi da hadisan shi sun hiye maka da kirkiro na bakinka in ya kasance kana neman kaza akwai addu'ar annabi da ta kumshe haka nan dan tana kumshe da hikima da fa'idodi ciki ka ganin su da aka bar su zanu mutane su tai abukan arziki da wani da wani da wani sallahi a dau lokaci ba ana ta zanu mutane amma haice assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shikenan ta gama kowa da kowa har ma mala'iku ba ma zancan bayan Allah ba na ƙasa nan gurin yace al-imam yace ka anna maqsudul bukhari bi hadhihi tarjuma anna shay'an min zalika la yabdul salah abinda bukhari yake nihi wannan abubuwan duka in an yi su ba cikin sani ba bai bata sallah nan duka wannan sun yi ba sani ne kuma sallar sa annabi bai ce ku sake ta tabaci li anna nabi sallallahu alaihi wasallam ya amurhum bil iada annabi dan bai umarce su da sakewa ba kawai ya sanar da su abinda zai gyara za su gyara a nan gaba lakin yaruddu alai annahu la sawhalu lil jahil qabla wujudil hukm ma ahalihi ba'da subuti sai dai nan wanda za su yi raddi suna iya cewa ba za a ba daidaita jahili na kahin hukuncin abi ya zo ba kwata kwata da wanda yake jahili ne na wanda hukuncin ya zo shine bai karanta ba yace wa yubidu an yakunu allazina sadara minhum alfi'lu tana yiwa kasance wanda suka aikata wannan aikin ba tare da ilimi bane yace bar zahiri cewa wannan kana inda hum shar'an muqarraran shari'a ce tabbatatta a wajensa sai aka samu nasakh sai zamana akwai bambanci tsakanin wannan yace walaysa fi tarjuma tasrihum bi jawazin wala budlan a tarjuma shi yasa bukhari yana da tadqiqi a cikin kullu baban shi da tarjuma kaga bai ce maka ba halacci ko haramci kawai passportu ya sake shi babu man samma qauman aw sallama fi salatu huwa la ya'lam meye hukuncin shi ba mu sani ba kai istinbadi kalkashin hadisin dan duka yana iya dauka ya iya daukan sallar shi ta baci sai ya sake ko zai dauki kaza ya bar maka baban a sake bakin fahimta ga kalkashin mazhabi na malamai yace walaysa fi tajma tasrihum wala budlan ka annahu taraka zalika listibahu al-amr fi shi yasa bukhari yake bayyana maka hukunci dan saboda lamarin akwai rikitarwa ciki ya gabata cikin fa'idodin hadisin da cikin siyakin yace wasamma nasan bi ayanihim ya ambaci mutane kirara kenan nan gurin assalamu ala fulan kaga man samma kauman ne ya ambaci mutun ya kira har suna a cikin sallah amma ba tare da sun sani mutun da hukuncin bu san ba cewa tahiyya a ga yadda take sai da aka sabko musu tahiyyar dada suka rike ta suka bar wancan nan gurin al-imam ibn al-mulaqin yake cewa aw sallama ala ghayri wa la ya'lam ko yayi sallama ga wani ba tare da ya sani ba cikin babun bukhari ce la ya'lamu al-muslimu alayhi musallimu alayhi bi samba wa ayyin mushi sallama wa la yasma'u al-salama alayhi ba tare da ya ji sallama ba wa amara husa san bi mukhadabati fi tahiyyat ya umarce sallam da sai zance cikin tahiyya cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa huwa aidan khitabun fi salati li ghayri al-musalli wannan khitabi ne kake cikin sallah ba ga wani wanda ba mai sallah ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam kake ma khidabi lakin lamma kana hayyan amma lokacin da annabi yake da rai wannan magana ce kake da wanda yake raye a bayan ya rasu kuma min babul khushu'i min asbabi salatul mawjuba ka ta daga cikin khushu'i da kuma abinda ake kauna albarkashi lami kun khidabul musalli li gari ba dai bane da kuma kama wani daban magana a cikin sallah nan da yake cewa mun kasance muna cewa tahiyya kunna naqulu qabla an yufrada alaina tashahhud ma'ana suna hada ne kahin a kawo musu tahiyya a cikin wannan akwai dalili akan cewa tahiyya farilla ce nan yace qabla an yufrada kahin a farranta mu wanda suka taima ana cewa tahiyya farilla ce wasani nabiyu amruhu sallallahu alaihi wasallam umarnin su ne yayi ibn tin sai ba da amsa da abinda bai huto hili bai ce qabla an yufrada alaina ikhbaran an itiqadi anna tashahhud fardun wa laysa bi hujja yace ma'ana da yace kahin a farranta mana tahiyya a itiqadin shi kan cewa tahiyya farilla ce ibn tin wannan amsar ya bada su sun ta ibn tin kan cewa tahiyya ba farilla bace ko to wannan hadisin da yake cewa abdullah dan mas'ud muna cewa at-tahiyatu lillahi kahin a farranta mana tahiyya yace shine a itiqadin shi yake ganin farilla ce dan ba nasin annabi bane yace farilla ce to nan sai yace nan magana wannan ba hujja bace mu ce mishi ai ko itiqadin sahabi shi za a gabatar a itiqadin ka akan itiqadin wani daban itiqadin na marwayci na ka'ida ta usulul fiqi fahamur rawi muqaddamun ala ghairihi duk wanda ya rawaito hadisi cikin sahabbai in ya kawo fahimtar shi kalkashin hadisin ita ake gabatarwa sama da wanda zai kawo duk wata fahimtar shi kalkashin wannan hadisin wannan ka'ida ce wa qauluhu da yake cewa at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wannan ita Abu Hanifa da Ahmad suka dauka wannan lafazin shi suke amfani da shi amma al-Imam Shafi'i ya riki tahiyya ta dan Mas'ud Malik ya riki tahiyya ta Abdullah dan uta Umar Allah ya rashi yace kulluhu wasi'un dukkan su gaba daya ya halitta dan dukkan su tabbatattu ne a sahihan hadisi suke kowa dai cikin su yana rikar wanda yake gani tahi karhi mazajanta sun yi tarjihi ne wasi wanda ba na rauna na wacce guda kin ba to abin da yafi dacewa ga bawa wanda ya kasance dalibin ilimi ya hardace su dukan wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wacce shine bambancin wanda ke karatu da wanda yake jahili wanda yake kullun a guri daya yake wacce tahiyyata mata utalita ta han malikiya ita kadai zai rika kullun in ya jima an yi wata in ya jima an yi wata zai ce wannan abun ba haka bane sabon abu ne zaku kawo to amma wanda yake karatu ya san duka sun inganta yau yayi wannan gobe yayi wacce kuma ladan shi zai lullumka sama da wanda ya can wanda ya rike daya saboda amfanin bincike da karatu cikin ilimi kamar yadda magabata suke cewa al'ami idza ta'allama mas'alatan alaiha yujahid wanda yake gama gari ko kuma farkon balaga cikin ilimi idan ya karanci mas'ala daya to wannan fa ita ce ma'aunin malamai a wajen shi ita zai yi yaki da jihadin shi akan ta duk wanda ya kawo wanda ba ita ba to kawai kuskure ne wannan ka'ida ce ta ilimi duk wanda yake farko-farkon ilimi bai zirhi ba bai san ba yadda karatu yake ciki duk abin da ya sani gani yake an kawo wani wanda ba wannan ba kawai ba haka bane da wannan abin da ya sani ma da shi zai auna malamai duk in ya ji wani malami yana wa'azi in dai ba wannan abin da na sani bai faɗa kawai ba malami ba to amma wanda yake karatu ya san hujjojin malamai daga ya ji daga ka ji wani ya kawo wannan tahiyyar ka san ta wane ce ta halitta ita ma da ingancin ta sahihin hadisi ga ta a Bukhari shine wa duka shine ake ta samu duk matsalolin da ake ta samu cikin ilimi da cikin abubuwa masaloli da dama wanda basu kai a ta da jijiyoyin wuya ba amma jahilai cikin ilimi su baka abin su ta zage-zage da ta da jijiyoyin wuya akan su wanda basu kai suka kawo ba nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara